dan shukoki zauna zan baki so da kauna na daina soyayya bar akan ki zani fola ruwan saman soyayya be my umbrella sinariya da guci ba zan baki ki sanya oh oh baki masoyiya ai ni sanda ne kin shiga zuciya kamar ruwa randa ne kin buga zuciya kamar sautin ganga azari barki ba masoyiya oh my darling.